mita 88.5 da la FM na zamani Abakar Sabo dauke da rahoto daga makabartar Dan Dolo inda a ƙarshen makon nan wasu daga cikin al'ummar karamar hukumar Gwale da Kewaye suka gabatar da wani aikin gayya na musamman a cikin wannan makabarta dangane cewar an tsaftace ta musamman kabarukan da suka rurrufta an rurrufe su kuma kai tsaye zan hada mai saro ta ɗaya daga cikin jigajigan wannan aiki dan jin yadda aikin ya wakana da sabam so mu ji su
sunana da Dr. Naziru Dattiya Sayyidi Gwale
kuma shi mun gan ku a cikin wannan makabata ta Dan Dolo me aka shigo yi
alhamdulillah muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya ba mu iko a wannan rana muka shigo wannan makabarta ta Dan Dolo mai dimbin tarihi wanda take cike da dimbin bayin Allah a kwance a cikin ta da waliyai da kuma wanda suke wato ainihin sun yi wa addinin musulunci hidima amma abinda muka gani ba abinda zamu ce sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin sakamakon fitowar ciyawa da kuma ruwan damuna da Allah ya albarkance mu da shi ya sa dukkanin mafiya yawa daga cikin kabarurrukan da suke cikin wannan makabarta sun rufta kuma wasu ma abin ta da hankali shine ana iya ganin ma wanda aka binne ko kuma sassan jikinsa wannan ba karamar musiba bace a gare mu ga al'umma jihar Kano baki daya
to misali dukkan me ake ganin idan an zai zamto an kawo wannan matsala
to da farko dai muna ƙara godiya ga al'ummar Sani Mai Nage da matasa da yara da jagororin makarantar Malam Babba wanda aka hada a wannan guri baki daya wajen taruwa a gyara wannan makabarta da kuma rurrufe kabarurrukan da suka burma da kuma waɗanda suka nuna alama ko kuma wanda wato ainihin suke buƙatar a basu kulawa ta musamman kuma muna ƙara amfani da wannan dama mu gaya wa al'umma jihar Kano cewa wannan gyara na wannan makabarta ta Dan Dolo ba ma ita kawai ba dukkanin makabartun da suke jihar Kano ya kamata mu fito mu gyara su a cikin irin wannan yanayi domin wannan gida na makabari shine gidanmu na ƙarshe kuma shine gidan da kowa yake alfahari da fatan ya zama masa mai alkhairi domin saduwa da Allah lafiya ba sai komai mu ce muna jira sai gwamnati ta yi mana ba mu ne ya kamata da masu kudinmu da masu kishin al'umman mu muna buƙatar kayan aiki na ƙasa ba ma kuɗi kawai muka damu da shi a bayar ba da sufatan yoyi da addina da kuma tukunya waɗanda muke amfani ta wajen rufe kabarurrukan da muke ganin ruwa ya kwashe su ko kuma sun samu tukunyoyin sun rufta sannan bayan wannan aida ina amfani wannan damar ƙara roƙo ga gwamnatin jihar Kano mai albarka wajen ganin cewa dukkanin makabartun nan an kafa musu kwamitoci wanda ya kunshi kwamishinoni da masu bayar gwamna shawara da shugabannin jam'iyya da mutane daban-daban waɗanda za su taru a nemo gudunmawa na kayan aiki a kowace makabarta da take jihar Kano a ga cewa an tsaftace ta kuma an gyara ta domin mu daɗa kautar da kanmu daga cikin musibu da bala'o'i waɗanda muke iya tunkara idan kabarurruka suka burma ko suka rushe ko kuma aka samu matsaloli a makabarta sannan ila yau ina ƙara kira ga mawadatanmu da su ƙara zage dantse wajen ganin cewa sun ci gaba da ba da gudunmawa wajen gyaran makabartun nan domin abin sha'awa shine idan muka kalli ita wannan makabarta da muke ciki a yau ta Dan Dolo zamu ga wanda ya bada wannan makabarta Alhaji Ado Dan Dolo Allah ya ji da dama sarama Allah ya sa ni aljanna ba karamin jihadi yayi ba kuma ba karamin aiki yayi ba wanda kuma cikin rahmar Allah gashi shi ma a makabartar aka binne shi in ka kalli girman filin zaka ga a jihar Kano baki daya ba a taba samun dan adam guda wanda yayi irin wannan kyauta domin Allah da manzansa dan kuma abin da bayan Allah na gari a ciki kamar sa ba haka muna kira ga al'umma jihar Kano masu kudin mu domin dukkanin su mun yadda suna da kishin yin haka kuma suna da kishin addinin musulunci da al'ummar su da gurare daban-daban asisiya a bada makabartu kuma a ci gaba da kula da waɗanda ake da su na tabbatar da idan muka yi haka muka yi tawassuli da wannan ma muka roki ubangiji dukkanin abin da muke bukata za mu samu domin a takadirance a takaice akwai gyaran da muka yi na makabarta cikin Gwale wanda Allah cikin ikonsa dukkanin mu da muka yi aikin bayan mun kwanta barci sai muka yi mafarkin waɗanda suke kwance a makabartar da kuma iyayenmu da suka rasu duka sun zo suna taya mana addu'a suna mana fatan Allah tabaaraka ta'ala ya saka mana da alkhairi mu ma Allah ya ba mu kwanciya mai kyau to ina kira ga al'ummar jihar Kano da mu haƙura mu fito mu wannan aiki na daga cikin aikin da idan mutum ya yi shi sakamakon sa gidan aljanna duk mutumin da yaje yayin aikin makabarta ya tsaya khalisan lillahi yayi to sakamakon sa gidan aljanna da haka ina kira ga masu son su shiga aljanna kai tsaye su shiga aljanna ba tare da sun samu wato ainihin jinkiri ba da mu fito mu zo mu wannan aiki mu kuma jajirce mu kuma ganin mu ga cewa dukkanin abubuwan da su makabarta take bukata daidai gurgudu mun yi mata kamar yadda muke kulawa da masu rai su ma matattu din mu dinga kulawa da su domin su Allah ne tabaaraka wa ta'ala kadai ya san irin waliyai da bayin Allah da kuma masu zikiri da masu abubuwa da yawa da kusanci da ubangiji da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suke kwanci a gurin nan
ga misali daktar naga ita wannan makabarta ga ta katuwa ci kuma kusan guda biyu ce ga misali idan muka kusanta aikin da kuka yi a yau akalla a iya cewa an ci karfin aikin ko kuwa
Allah ya saka wa dukkanin wanda suke wannan aiki da alkhairi abinda zai baka sha'awa shine wannan aikin da muka yi yau kamar ka dauki allura ne ka sa ta a ruwa duba da irin ganin girman makabartar da kuma cewa gashi ciyawoyin sun fara yin kwari wanda ana shan wahala wajen ai kokari a cire su amma duk da haka mutanen namu suke jajircewa wajen ganin cewa sun cire ga kayoyi ma a ciki amma ana ta yin haka ana ta kokarin aga an ciccire kuma an fitar waje wurin da kuma ya burma din ana gyaggyarawa kuma wanda suka kawo mana taimakon kasa ne dai gurgudu suna kawowa kuma ana ta karar da kasar gashi yanzu in ka duba za ka ga a wajen ma babu da kasa ko guda daya to abin sha'awa shine wannan aikin gaba daya kamar mun dauki allura ne mun sa a cikin ruwa
to da fatan waɗanda al'amuran ya shafe su musamman mahukunta za su gaba da kai dauki ga irin waɗannan makabartu dan ganin cewa an fitar da AI daga rogo Abakar Sabo akan 98.5 da Lafiyar Murya Zamani.